Gwamnatin jihar Kano ce ke tuhumar Mr. Frank Geng da kisan gilla ga Umu Kulsum Sani wadda aka fi sani da Umita. Mr. Geng mutumin kasar China da ke gudanar da harkokin kasuwancin sa a nan Kano ya kasance daya daga cikin samarin Umita. To amma wani dalili da ba kai ga fayyacewa ba ya kai shi ga hallaka budurwar tasa Umita a gidan mahaifanta ta hanyar caccaka mata wuka a kirjinta a daren ranar Lahadi 17 ga watan jiya na Satumba. Al'amarin da ya sanadiyar mutuwar ta nan take. Da fari dai an gurfanar da shi ne a kotun magistrate ta Kano da ke Norman's Land, amma saboda rashin hurumin sauraron irin wannan shari'a aka mayar da bacin gaban babbar kotun Kano da ke Mila Road a birnin Kano. A makon jiya ne dai kotun karkashin jagorancin mai shari'a Sanusi Ado Ma'aji ta so fara sauraron shari'ar, sai dai saboda rashin lauyan da zai kare Mr. Geng, tilasta sanya aka dage zaman shari'a zuwa talatar nan 4 ga wannan wata na Oktoba. Kodayake lauyoyin bangarorin biyu sun bayyana a kotun a wannan karam, amma a yau din ma ba a kai ga fara shari'ar gadan-gadan ba, saboda lauyan Mr. Geng da ake tuhuma da kisan Umita ya roki kotun ta bada umarnin samar da mai tafinta ga wanda yake karewa, la'akari da cewa turancin da yake iya magana da shi bai kai ya kawo ba.
Duk wani mutum da ake tuhuma a gaban kotu yana da damammaki bisa ga tsari na kashi 36, karamin kashi na 6 A da B da A cikin baka, cewa dole ne a kawo shi kotu. In an kawo shi, tuhumar ta zamana a yi ta a harshen da ya fahimta, sannan yana da dama a bashi dukkanin wani abu da zai taimake shi wajen kare kansa, sannan yana da dama kuma a kawo masa interpreter ko tafinta wanda zai fassara masa wannan shari'a da ake yin ta a gaban kotu. A rubuta wa embassy din China su bada mai fassara wanda gwani ne a harshen Chinese na kabilan Mandarin. Yawa, ana neman Chinese wanda yake Chinese amma na Mandarin.
Barista Dan Azumi Abdullahi kenan lawin da yake kare Mr. Frank Geng wanda ake zargi da kisan gilla ga Umu Kulsum Buhari, wato Umita. Barista Lawan Musa Abdullahi babban attorney na Kano kuma commissioner shari'a da ke jagorantar lauyoyin gwamnati a wannan shari'a na cewa,
to dama tun farko gaskiya mun riga mun rubuta muna neman a turo mana da wannan mai fassara din, tunda abu ne wanda kundin tsarin mulki ya faɗa. To wannan shi yasa mu ma muka ce to dama mun riga mun fara daukan matakin, kuma dalilin da yasa kenan aka daga sati uku. Mun ba dan haka ba da a ce an ci gaba sati ɗaya kawai za a ci gaba, amma ana samun shi wannan mai fassara, ina tabbatar muku a kankanin lokaci da yadda Allah zamu gama wannan shari'a.
Yadda alƙalin kotun mai shari'a Sanusi Ado Ma'aji ya amince da waccan bukata ta lauyan dan China, kuma ya bukaci ofishin jakadancin kasar China a nan Najeriya ya samar da mutumin da zai rinka aikin tafinta a yayin shari'ar domin Mr. Geng da ake zargi da wannan kisan gilla ya rinka fahimtar muhawara da za a rinka yi a zauren kotun. Daga bisani alƙalin ya dage zaman kotun zuwa ranar 27 ga wannan wata na Oktoba domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.